This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na wannan babban rana Juma'a 27 ga watan Disamba na 2024. Ta fatan ana ci gaba da shagulgulan Kirismeti lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Sarfilu da kanin labaran.
Wani sojan Koriya ta Arewa da aka kama yayin yakin Rasha da Ukraine ya mutu sakamakon raunukan da ya samu, kamar yadda hukumar leken asirin Koriya ta Kudu ta sanar yau Juma'a. Yan tawayen Yemen sun yi kirarin kai farmaki kan tashar jirgin sama da ke cibiyar kasuwancin Isra'ila ta Tel Aviv a yau Juma'a. Daga nan za a yi cewa gwamnatin kasar China ta sanya takunkumi kan kamfanoni 7 a matsayin martani ga sanarwar da Amurka ta yi na tallafin sojojin sayar da makamai ga Taiwan.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta gudanar da kwakkwarar bincike akan harin sojin da ya kashe fararen hula bisa kuskure a jihar Sokoto. Sannan za a ji irin matakan da hukumar lafiyar duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana suka ɗauka domin daƙile yaduwar annobar cutar kwalara a ƙasar. Bayan nan kuma mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka da ƙawayenta a ƙasashen Afirka. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Wani sojan Koriya ta Arewa da aka kama yayin yakin Rasha da Ukraine ya mutu sakamakon raunukan da ya samu, kamar yadda hukumar leken asirin Koriya ta Kudu ta sanar yau Juma'a. Pyongyang ta jibge dubban sojoji domin ƙarfafa sojojin Rasha ciki har da yankin iyakar Kerch, inda Ukraine ta yi katsalandan akan iyakar ƙasar a watan Agusta. Wata majiyar leken asiri ta Koriya ta Kudu ta shaida kamfanin dillancin labaran AFP cewa ɗaya daga cikin waɗannan sojojin na Koriya ta Arewa, sojojin Ukraine sun kama shi da ransa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda ya ƙara da cewa ba a san inda aka kama shi ba. Sa'o'i kaɗan bayan haka, hukumar leken asiri ta Seoul NIS ta ce sojan ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu. ‘Yan tawayen Yemen sun yi kirarin kai farmaki kan tashar jirgin sama da ke cibiyar kasuwancin Isra’ila ta Tel Aviv a ranar Juma’a, bayan da jiragen saman Isra’ila suka kai hari filin saman Sana'a da ke ƙarƙashin ikon ‘yan tawaye da kuma wasu wurare a Yemen. Harin na Isra’ila a ranar Alhamis ya faru ne a dare lokacin da shugaban hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shi da tawagarsa suna shirin tashi daga babban birnin Yemen da ke hannun 'yan tawayen Houthi. Sa'o'i kaɗan a ranar Juma'a, 'yan Houthi sun ce sun harba makami mai linzami a filin jirgin sama na Ben Kurion, tare da harba jirage marasa matuƙa a Tel Aviv da kuma wani jirgin ruwa a tekun Arabiya. Babu wasu bayanai da aka samu nan da nan. Rundunar sojin Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta kai harhara ta sama a yau Juma'a, inda ta auna wasu ababen more rayuwa akan iyakar Siriya da Lebanon kusa da ƙauyen Janta, waɗanda ta ce an yi amfani da su wajen safarar makamai zuwa ƙungiyar Hezbollah. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar, ta ce da sanyin safiyar yau ne dakarun sojin saman Isra'ila suka kai farmaki kan ababen more rayuwa da ake amfani da su wajen safarar makamai ta ƙasar Siriya zuwa ga ƙungiyar ta'addanci ta Hezbollah a ƙasar Lebanon a mashigar Janta da ke kan iyakar Siriya da Lebanon. Ba a fayyace ko harharen na Siriya ne ko na Lebanon ba, amma sun zo ne kwana guda bayan da sojojin Lebanon suka zargi Isra'ila da keta yarjejeniyar tsagaita wuta ta hanyar kai hari kan 'yan ƙasar Lebanon tare da lalata wasu ƙauyuka a kudancin ƙasar. Babu inda hukuma ke sa ido a kusa da Janta, amma yankin ya shahara wajen ketarawa ba bisa ka'ida ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin Sarfilu ya karanto mana sauran labaran zamu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Hukumomin jihar Sokoto da ke yankin Arewa maso yammacin Najeriya sun kaddamar da bincike akan harin saman sojin da ya kashe akalla mutane 10 a ranar Kirsimeti. Sojoji hukumomin sojin kasar sun musa auna fararen hula yayin kai hararen nasu wanda suke ce suna kokarin fatattakar ƴaƴan wato ƴan sabuwar kungiyar ƴan ta'addan nan na Lakurawa ne. Ga Muhammad Hafiz da fassarar rahoton Timothy Obiezu.
A cewar wata sanarwa da aka fitar a ranar Alhamis, gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya ce yana tattaunawa da rundunar sojin Najeriya don tabbatar da ganin an gudanar da kwakwaran bincike akan abin da ya kai ga harin saman sanyin safiyar ranar Laraba. Da sojin ta kaddamar da wani hari ta sama da ta ce ta auna kungiyar ƴan ta'addanci ta Lakurawa a ƙauyukan gidan sama da Rumtuwa. Amma gwamna Aliyu ya ce harin ya yi sanadin rasa rayukan ƴan jihar da basu ji ba basu gani ba. Hukumomin jihar sun ce an kashe mutum 10 tare da jikata wasu da dama. Aliyu ya jajantawa iyalan waɗanda abin ya ritsa da su, ya kuma yi alƙawarin tallafa musu da kuɗi da kayan abinci. Wannan lamari dai shine na baya-bayan nan a jerin harhara ta sama na kuskure a cikin 'yan shekarun nan, lamarin da ya janyo damuwa tsakanin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka hada da Amnesty International. Isa Sanusi shine daraktan Amnesty a Najeriya.
This is yet another sign that the Nigerian military has not changed and they have not learned a lesson from.
Wannan wata alama ce dake nuna cewa sojojin Najeriya basu canja ba. Kuma basu koyi darasi ba daga hararen da jiragen sama suka kai a baya da suka kashe fararen hula. Na yi imanin cewa dole ne su sake nazarin hanyoyinsu. Dole ne su binciki waɗannan abubuwa da suka faru da kyau. Kuma su nemo hanyar da za a kawo ƙarshen amfani da ƙarfi da ya wuce kima. A cikin shekara guda ɗaya ko biyu akalla an samu manyan harare ta sama da suka faru.
A wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar a ranar Laraba ta ce bata kai hari kan fararen hula ba, kuma ta ɗauki matakan da suka dace don kaucewa afkuwar waɗannan haɗuran. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce za ta bincika asarar rayuka da aka yi. Najeriya dai ta shafa shekaru tana fama da manyan yaƙe-yaƙe da 'yan ta'adda da kungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma masu neman ɓallewa daga ƙasar, sai dai haɗuran suna ta sake faruwa. A watan Disamba bara, wani hari da sojojin sama suka kai a ƙauyen Tudunburi da ke arewacin jihar Kaduna ya yi sanadin mutuwar mutum fiye da 120. Sannan a watan Satumbar da ya gabata, wani hari ta sama a Kaduna ya kashe mutum 24. Hukumomin Najeriya sun yi alkawarin yin taka tsantsan, amma a wata hira da aka watsa a ranar Kirsimeti, shugaban rundunar sojojin saman Najeriya Hassan Abubakar ya bayyana haka.
To every member of Nigerian Air Force family, I want to especially thank you.
Ga kowane mamba na rundunar sojin saman Najeriya, na so in gode muku musamman kan sadaukarwar da kuke yi da kuma sadaukarwar da kuke yi wajen yi wa ƙasarmu mai albarka hidima. Jajircewarku da ƙwarewarku sun taka rawar gani wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasarmu da muke kauna.
In ensuring the security and stability of our beloved country.
A watan Nuwamba, hukumomin Najeriya suka sanar da bayyanar ƙungiyar Lakurawa a arewa maso yammacin ƙasar, inda suka ce tuni jami'an tsaro na bin diddigin ayyukan ƙungiyar. 'Yan Najeriya dai na fatan wannan shine karo na ƙarshe da wani hari ta sama zai afkawa fararen hula maimakon 'yan bindiga. Amma da dama na fargabar sake afkuwar bala'in da aka gani a ranar Kirsimeti.
Ta gaida Muhammad Hafiz ya karanto mana fassarar rahoton Timothy Obiezu. Har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfilu da ƙarashen labaran duniya.
Gwamnatin ƙasar China ta sanya takunkumi kan kamfanoni 7 a matsayin martani ga sanarwar da Amurka ta yi na tallafin so da sayar da makamai ga Taiwan, tsibirin mai cin gashin kansa da China ke ikirarin cewa wani yanki ne nata. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ta faɗi yau Juma'a cewa takunkumin ya kuma zo ne a matsayin martani ga amincewa da daftarin ƙudurin kashe kuɗi na shekara-shekara na gwamnatin Amurka kan harkokin tsaro, wanda ma'aikatar ta ce ya haɗa da ɓangarorin dama da ba su dace ba kan ƙasar China. Kasar China ta amincewa taimakon sojin Amurka ga Taiwan kuma galibi tana sanya takunkumi kan kafanonin da ke alaka bayan an bada sanarwa ko bayar tallafin duk wasu kadarorin da kamfanonin ke da su a kasar China za a rike su kuma an hana kungiyoyin da dukun jama'a a kasar China shiga duk wata mu'amala kasuwanci da su Shugaban rundunar sojin kasashen yammacin Turai Mark Rutte ya bayyana yau Juma'a cewa kungiyar tsaro ta NATO za ta karfafa kasancewar sojojinta a tekun Baltic bayan zargin yin zagon kasa ga wata igiyar ruwan lantarki ta a kasashen Finland da Estonia a wannan makon. A ranar Kirsimeti igiyar ruwa ta Eastlink 2 dake jigilar wutar lantarki daga Finland zuwa Estonia ta katse. Wata guda bayan da aka yanke igiyoyin sadarwa guda biyu a yankin ruwan Sweden na Baltic. Hukumomin kasar Finland a ranar Alhamis din nan sun ce suna gudanar da bincike kan jirgin ruwan dakon mai na Eagle S wanda ya taso daga tashar ruwan Rasha a wani bangare na binciken mummunan zagon kasa. Daga ƙarshe yau Juma'a shugaban kasar Jamus Frank Walter ya bada umarnin rusa majalisar dokokin kasar tare da sanya sabon zabe a ranar 23 ga watan Fabrairu sakamakon rugujewar kawancin gwamnatin shugaba Olaf Scholz.
Safilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahoton na biyu zai kai mu kasar Ghana, inda hukumar lafiya ta duniya WHO tare da haɗin gwiwar hukumar lafiyar Ghana suka dau matakin baiwa al'ummar kasar rigakafin cutar kwalara a matakin wato a wani mataki na shawo kan matsalar da kasar ke fama da ita na barkewar cutar kwalara wanda tuni yayi sanadin mutuwar mutane 35. Wakilin muryar Amurka Hamza Adams daga Kumasi na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto.
Daga asibitin Kusimintim dake yankin yammacin Ghana inda anka kwatar da daruruwan mutane sakamakon harbuwa da cutar kwalara, daya daga cikin likitoci da suke kulawa da marasa lafiyan ya ce adadin masu fama da cutar na ci gaba da karuwa duk da matakan da suka dauka.
They are getting so many cases and then it doesn't seem to be going down.
Adadin masu kamuwa da cutar na ci gaba da karuwa kuma babu alamun ana samun saukin matsalar duk da dai matakai da muke dauka, inji shi. Hukumar lafiya ta kasar Ghana ta sanar da cewa mutane 35 ne suka mutu sakamakon harbuwa da cutar kwalara mai sanya amai da gudawa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a bayan nan ta ce tun bayan barkewar cutar a watan Oktoba Ghana ta samu jimillar mutane 4,155 da ake zargi da kamuwa da cutar kuma ta yi tsanani a yankunan da ke fama da rashin tsafta da karancin ruwa mai tsafta.
The dominant regions are Greater Accra, Central, Western.
Dr. Franklin Asiedu Bekwai, Director Sashen Kula da Lafiyar Jama'a Hukumar Lafiya ta kasar kenan, inda yake cewa a halin yanzu yankunan Greater Accra da Gabas da Yammaci suna samun rahoton bullar cutar kwalara inda aka yi rikodin cutar a gundumomi sama da 10. Kodayake ana ci gaba da samun bullar cutar amma hankalinmu ya fi karkata a yankin yammaci saboda wajen cutar ta fi kamari. Barkewar wannan cuta ya zo a daidai lokacin da Ghana ke fama da matsalan karancin ma'aikatan lafiya sakamakon kaurar da suka yi zuwa wasu kasashen waje. Dr. Alhassan Abdul Malik, kwararre ne a fannin kiwon lafiya, ya ce barkewar cutar kwalara na haifar da babban barazana ga fannin kiwon lafiya a kasar.
Muka duba muna da karancin majiyanta, sa'annan kuma muna da karancin public health officers, sa'annan kuma ga karancin doctors da nurses, domin da yawan su sun yi tafiya suka je kasan waje, har yanzu ba su dawo ba. Shi yasa wannan ciwo ya zama burden mai girma sosai, ya zama cikas akan majiyantan da muke da shi da doctors da nurses.
Tsakanin ranar 30 ga watan Nuwamba da 19 ga Disamban bana, ma'aikatar lafiya ta kasar tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya sun baiwa fiye da mutane 600,000 rigakafin daga cikin mutane fiye da 790,000 da suka cancanci karbar rigakafin cutar a yankunan da anka bayyana cutar a matsayin wuraren da cutar ta fi kamari. Duk da wannan mataki, Dr. Hassan na ganin ya kamata al'umma su bada nasu gudunmuwa ta hanyar tsafta.
Ya kamata a yi ta yawan tsafta, a wanke hannu kowane lokaci da sabulu, kuma running water kuma ya kasance dunga amfani da hand sanitizer.
Bugu da ƙari, ma'aikatar kula da tsaftar muhalli tare da haɗin gwiwar bankin duniya sun kammala aikin gina banɗaki a wasu kananan hukumomi, abin da ke bada gudunmuwa sosai wajen rage yaduwar cututtuka da ake samu sakamakon rashin tsafta. Amma kalubalen da ake fama da shi a yanzu shine ƙarancin tallafi, kamar yadda Marwan Laminu, jami'i da ke ƙarƙashin wannan aikin, ya mini ƙarin bayani.
Shekara tara kiga sai yanda za a samu ma mutane wurin bahayi mai tsafta, wanda kuma ba san bahayi mai tsafta ba yana cikin sabubban da ke kawo ciwo na cholera. To gaskiya zuwa dijin banga kamar watan da muke cikin ga wannan tallafin da muke samu, granting da World Bank suka ba Ministry of Sanitation ya kare don shi yanzu gaskiya yanzu a damu ce ministry na da department din suke fama yanda za a yi samu wani tallafin a kara saboda hayya a ci gaba da aikin gina wurin ba hayi.
A watan Nuwamban shekarar 2024 yankin Afirka ya ba da rahoton ɓullar cutar cholera fiye da 10,000, wanda ya nuna karuwar kashi 19 cikin 100 idan aka kwatanta da watan Oktoba. A wannan lokaci kuwa mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar sun fito ne daga Tanzania, Ghana da tarayyar Najeriya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams, yanzu ga shirinmu na gaba.
Daɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na daɗan gari, shirin haɗin gwiwa a tsakanin muryar Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta Yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina, inda kuma muka leƙa garin Wushishi, hedikwatar ƙaramar hukumar ta Wushishi, domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine majidaɗin Wushishi, wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari, ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na Wushishi, Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar.
An kafa wannan gari na Wushishi a shekara 1860 bayan hijiran Annabi Isa.
Yanzu garin nan yana da kusan shekara 164 kenan.
Insha Allah. Da aka hau shi yanzu shekaran 164 kenan.
To su waye asalin waɗanda suka kafa wannan gari? Domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix, akwai Nufawa, akwai Hausawa, har ma da mun ga wani bangare Gwarawa ne. Amma su waye suka kafa wannan gari na Wushishi?
To ainihin gaskiya shi Umaru na Gwamace shi ya kafa Wushishi, kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860. To da ya zo shi Umaru na Gwamace ya cimma da Gwarawa da Nuhawa a wurin, a wani gari da ake cimma Bogi. To nan ya zauna da shi da mutanen shi, toron kayan da suka biyo shi.
Kana nan shi Umaru na Gwamace da ya taho daga daular Sokoto kenan, shi ya zo ya kafa wannan gari na Wushishi.
Shi Umaru na Gwamace jika yake ga Ibrahim Shehu Usman Dan Hojo, domin shi ɗani na ɗana goma ne ga Abubakar Atiku. Shi kuma Abubakar Atiku jika yake ga Usman Dan Hojo mujaddadi, wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa sanda ya yakin jihadi. To shi Umaru na Gwamace da ya bar ƙasan Sokoto wurin ƴan uwan shi da suke sarauta can, ya biyo ta Gwandu, ya biyo ta birnin Gwari, daga nan ya gangaro ya zo ƙasan Nuhawa, ƙasan Bidda. Daga Bidda shine ya gangaro nan Bogi.
Ita Bogin har yanzu tana nan koko babu?
Tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi, amma akwai dan settlement haka wurin. Wato da aka kafa Bogi din, da aka zauna ya cimma Nuhawa da Gwarawa cikin garin Bogi. To shi dama mayaƙi ne, ya je ƙasan Nuhawa ya yaƙi, ya zo nan ƙasan Gwarawa ya yaƙe su, yana yaƙi ya je ƙasan Kamukawa yana ta yaƙin shi, sai ya bar ɗan shi Abubakar Modibo ya riƙe Wushishi, ya riƙe Bogi, kai Wushishi ne lokacin. to sai Nuhawan cikin garin Boji din da Gwarawa sai suka tawaye suka fitattaki toran kawa din suka hita suka yake su
saboda shi Umaru na gwamatsan
bayan Umaru na gwamatsi bayan sai shi Abubakar Modibo ya aka ma na gwamatsi yana can wurin yake shi yace to mutanen ga wasu yin bori sai aka ce to sai shi Umaru na gwamatsi yace ni na ba maka wurin ne ai na ba maka ne ka kama kasan ka kenan ni nayi gaba to shine sai shi Modibo Abubakar Modibo sai ya koma Lemo ya sansani ya hada sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya kara ya murkushe mutanen Bogi ya ci su da yaki ya kace-kace da garin to bayan ga an yaki an ci gari sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa to shine ya samu hili daban ya kawo ushishi
wato aka kara gaba
aka yi sabon gari aka kawo ushishi aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da ganda da ya zama garin su aka zauna
to shi Umar na gwamnati da ya wuce ina yayi domin kwantagorama an ce shi Umar na gwamnati ya kafata to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi Umar na gwamnati ya fara kafawa
to gaskiya abin da ya faru kaga akwai littafi da na rubuta ni ce ushishi the first headquarters na gwamnati kingdom wato headquarter ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kawai ta ne ushishi saboda haka ya kawo ushishi kamar da mun yi bayani Allah 1860 to kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara 4 1864
to yanzu garin ushishi din nan zuwa yanzu shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na ushishi
sarakuna takwas suka mulki wannan garin da farko shi dai akwai shi Umaru na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira Abubakar Modibo shi yayi mulkin wurin ne daga 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi Umaru na gwamnati ya je kawo kwantagora a 1864 to bayan ya rasuwan shi sai shi Abubakar Modibo din ga aka dago shi aka maida shi sarkin Sudan na kwantagora ya bar ushishi a 1876 kenan da ya wuce sai aka ba Ibrahim na gwamnati shine ya zama sarkin ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga 1846 din nan zuwa 1880 shi ma bayan rasuwan Abubakar Modibo sai aka dauki Ibrahim na gwamnati sai ya je masarkin Sudan to nan sai aka ba a ushishi sai aka ba Ibrahim da Modibo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato 1880 zuwa 1927 to bacin dan Modibo ya rasu sai Abubakar Bagudu ya zama sarkin ushishi na biyar shi yayi mulki ne daga 1927 zuwa 1969 wato 1949 zuwa 1969 to baccin shi ne sai Ibrahim Abubakar shine ya zama sarkin ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana funfu aka dauko shi yana yaro matashi dan saurayin shi aka ba shi sarkin ushishi to shi yayi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009 ya dade bisa mulki
shine mafi wadadewa
da mai kusan shekara 40 kenan to daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan shi wanda ke mulki yanzu shine Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar the first shi ke mulki
to yanzu wani irin ci gaba kake ganin ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu
gaskiya an samu ci gaba kwarai domin bacin bunƙasa da ta yi ta domin kanzuwan Turawa hannun kasar mina din ga duk kasan ushishi ne domin ko da Bature ya zo sarkin Ushishi ya dawo yayin mulki nan mina ya zama emir to daga baya ne ka san mutanen da ya ga hilin yayin mai yawa ya baya mina baya Ushishi ce kai shi fa yaso ya zauna Ushishi kuma bai so ya rubu da ɗan uwan shi na kwanta gore can sai Bature ya ce to in wannan ka koma Ushishi da zama za mu rige maka ɗan hili minan ga za ba zai zama gargashin ka bai ce ya yadda shikenan sai aka bashi zungiro da Ushishi kawai eh amma bacin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungiro na kasan Ushishi nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Lugard ya zo wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 aka yi amalgamation of Najeriya zungiro ta zama headquarter na Najeriya wannan headquarter ta dade ya kai shekara tsakanin 6 da 10 kaga duk kasan Ushishi ne kaga Ushishi mun zama kasan Ushishi ta yi zama headquarter na Najeriya to bacin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala kala da makarantun primary da makarantun secondary ga sanan su GTC Ushishi ga mu hada haya institution Niger State Polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama University of Technology to kaga ba karamin ci gaba akai ba ga asibitoci da clinic da general hospital zo an kafa kuma ka shiga cikin garin zaga ko ina kwalta ne manyan mu da suka rike kasan ga sun sa samu na kwalta cikin gari so an samu ci gaba kware da gaske
to Alhaji maji dadin Ushishi yanzu me Ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata amma me kuke gani ya kamata a ce an kai Ushishi
kuma gaskiya abin da muke bukata Ushishi an dade ana neman wannan abin tunda tarihi ya nuna cewa sarautan Ushishi ba karamin sarauta bane tunda har sarkin Ushishi ya emiya a nan mina to gaskiya duk abin da dan Ushishi ke bukata yanzu shine cikin in ko Allah Allah ya da a ba sarkin Ushishi san da ya zama
wato ya zama sarki mai daraja ta
daya ya zama emiya a Ushishi dai daga cikin abubuwan muke bukata kenan eh
wato shine babban ciwon ku
shine babban ciwon mu
To jama'a abin da ya sa muke nan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsap-tsap musamman hukumar gidan Radio Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Ta gaida na Batsari wannan ne kuma ya kai mu ga sakonnin masu sauraro.
Zamu fara da sakon Shehu Adamu Rajau wanda yace a gaskiya yadda shugaba Tinubu ke nuna cewa babu sauki a mulkin sa abun akwai takeici ganin cewa duk wata hanya da talaka zai samu sauki sai ya nuna cewa babu saukin yayin da yake bijiro da matakai masu tsauri amma babu komai akwai Allah sai sakon Garba na Hali Kamba Kebbi wanda yace ina mika sakon jajintawa ga iyalan waɗanda suka rasa ƴan uwansu a harin jirgin sama a jihar Sokoto da fatan yan arewa za mu dage da addu'a akan yankin mu na arewacin Najeriya sai sakon Isuhu Makeri Madaddai da Magaram da Sanusi Madaddai da Babu Gambo Tumniya da Tasiu Ungor Tudu waɗanda suka ce dan Allah ku mika mana kiran mu zuwa ga iyayen yara yayin lokacin sanyi ne da muke ciki ya kamata mu kula domin yana da illa ga rayuwarsu sai sakon Alhaji Umar Fo'eva Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga biyu Hausa muna jinjinawa sojojin Najeriya da suka yi nasarar kashe ɗan ta'addan da ke kakaba wa al'umma haraji a jihar Zamfara wato Alhaji Mauli Saura Bello Turji sai sakon Samail Agnes Malakaturi mazaunin Difa a jamhuriyar Niger wanda ya ce zargin da gwamnatin ƙasar Niger ta yi wa ƙasashen Najeriya da Benin na cewa sun bai wa kasar Faransa haɗin kai domin yi wa kasashen hadakar AES bakarkashiya wannan zargi dai ruwa baya tsami banza domin ba za a rasa hujjoji da kasar Niger ta dogara da su ba da ƙarshe ina mai addu'ar Allah ya bai wa kasar Niger zaman lafiya mai dorewa a cikin
to sai da Mahmud Lalo to masu sauraro da haka ne kuma zamu nade tabarmar shirin mu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi ajimu da shirin mu na karshe yayin yau yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mai nan dubu da ta shirya ta bada umarni sai ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Nelson ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama.